أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 28 ga watan المحرم Hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya daidai da 28 ga watan 9 shekara ta 2019 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin unguwar Hausawa Zurod a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Al-Muqaddimatul Iziyya lil Jama'atil Azhariyya littafi ne wallafar babban malami wato Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na ainihin wato bakwai a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun karanta fasali guda biyu a cikin littafin fasalin farko game da gusar da najasa fasali na biyu kuma game da irin najasar da aka yi afuwa a kanta na idan ta samu to an yi afuwa ko da mutum ba bai samu wankewa ba babu laifi a kanta da aka kai tsaye za mu shiga fasali na gaba qala al muallif rahimahullahu ta'ala fasulun fi fara'idil wudu malai yace shi kuma wannan fasalin zai yi bayani ne game da farillan alwala qala al musannif fara'idil wudu'i sab'a malai yace farillan alwala bakwai ne al'ula farilla ta farko anniyatu niyya wa hiya alqasd bil qalb shine yin nufi a zuciya bayan wi bi qalbihi yayi niyya yayi nufi a zuciyarsa inda ghusli wajhihi ko inda ghasli wajhihi lokacin da zai wanke fuskarsa fardal wudu'i sai yayi niyyar farillar alwala aw raf al hadathi ko kuma yayi niyyar dauke kari daga wannan gaba a istibahata ma kana alhadathu mani'an minhu ko kuma yayi niyyar halatta abinda kari ya hana ma'ana duk lokacin da yazo alwala to duk gaba da zai wanke sai ya halarto da cewa ba wai yana wanke ta bane dan kawai tsafta ko dan yana so gaba ta yi kura ko ta lalace na so ya wanke a ibada yake dan haka duk lokacin da zai wanke to sai niyya lokacin da zai wanke wannan gabar yana so ya dauke kari dake kan wannan gaba domin wannan ya bashi dama ya salla a istibahata ma kana alhadathu mani'an minhu ko kuma niyyar halasta ita wannan alwalar ya kudurce a zuciyarsa lokacin da yake wanke waɗannan gabobin na alwala yana wanke su ne dan su bashi dama su halatta masa yin sallah domin idan ba haka ba sallah ba ta halatta domin in bai yi alwala ba to sai ya zamanto akwai kari a jikin ainihin wato gabobin nasu kenan da shine istibahata ma kana alhadathu mani'an minhu yayi niyyar halasta abinda kari ya hana domin da zaran mutum alwalarsa ta kare to kaga ya fada cikin wato ya samu kansa cikin kari dan haka in yayi alwala kaman ya dauke wannan kari dan haka ba a sallah sai da alwala wannan alwalar za ta halatta masa abinda aka hana yi in ba ita yanzu yin ta ne zai halatta masa sallar domin da ba dan ita ba sai ya zamanto an hana shi sallah in ba ita shine awistibahata
ko kuma lokacin da yake yin alwala ya kudurce a ransa wannan alwalar da yake yana yi ne domin ita alwalar ta halatta masa abinda kari ya hana abinda rashin alwalar ya hana yana yin alwalan ne domin alwalar ta halasta masa abinda rashin yinta ya hana menene rashin yin alwala ya hana sallah to da haka yanzu alwalar da yake yana yin ta ne dan ta bashi dama ta halasta masa yin sallah Allah ya sa an gane dan gurin yana da tsarin abin nan shine a wusti ba hata ma kanal hadathu mani'a min wannan dai shine abin da ake nufi da niyya shine kudurce abu a zuci da aka sharat an shartanta yin niyya a cikin alwala kaman yanda aka shartanta ta a cikin sauran ibadu ita kuma niyyan nan kaman yanda malam ya fassara wa hiya an ya'zima bi qalbihi fi'l alwudu shine mutun ya yanke a zuciyarsa ba tare da kai kawo ba kai tsaye ya gama kudurcewa ya yanke zai aiwatar da alwala imtithalan li amrillahi ta'ala saboda aiwatar da umarnin Allah ta'ala domin yin niyyan nan farilla ne Allah ta'ala ya ce wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin da kuma hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa wannan kuma shine ra'ayin jumhur na malamai cewa yin niyya farilla ne wajibi ne sai mutun ya kudurce niyya lokacin da zai yi wata ibada sabanin wanda ya saba wa su jumhur kaman imamu Abu Hanifa shi yana ganin tashbihan lil wudu bi taharatil khabas bina'an ala anna kullan minhuma ibadatun ma'qulatun ghayru maqsudatun li dhatiha shi a wajen imamu Abu Hanifa yana da wani ra'ayin daban sabanin ra'ayin jumhur game da niyya amma dai ra'ayin jumhur shine yafi zama daidai domin shine wanda nassi yayi nuni a kansa domin akwai nassin da ya nuna cewa akwai lada a cikin dukkan alwalar da mutum yayi kuma kaga tunda wannan alwalar ta zama ibada to dole kuma sai an yi niyya lokacin da za a yi ta saboda innamal a'malu binniyat sannan wannan magana ta shi malam Abu Hassan Ash-Shadhili ya nuna ashe niyyan nan ba furta ta ake da baki ba ashe lokacin da za ka yi alwala ba a buƙatar ka furta wata niyya a bakinka haka ragowar ibadun ma duk ba a furta musu niyya niyyan nan ashe ba wata aba bace face kudurce abinda ka himmantu zuwa yin sa a zuciyarka lokacin duk da ka dauko buta kake yin alwala tun daga nan ka himmantu ka ba kokonto kana ji a ranka cewa sallah zaka yi to wannan abin da ka ji a ranka ka kudurce zaka yi shin shi ake nufi da niyya ba wai abin da mutum ya furta da bakinsa ba an fahimta da haka shi yasa sai yace an niyyatu hiyal qasdu bil qalbi da haka annaha qasdun bil qalbi la nutqun bil lisan sai zama niyya nufin a zuci shine niyyar ba furucin da baki ba shi yasa wa hada ittifaqu a'immatul muslimin fi jami'il ibadat wannan shine ittifaqin da malamai suka yi na musulmi a cikin dukkan sauran ibadu ba alwala kawai ba shi yasa shekul islam yake cewa inda mutum zai furta niyya da harshensa sabanin abin da ya kudurce a zuciyarsa to abin da za a yi lura da shi niyyar ba lafazin ba ashe kaga shi lafazin ba shi da wani amfani misali kai niyyar misali sai ka zo za ka yi sallar azhar amma sai ka ce nayi niyyar yin sallar asar amma kai a zuciyarka bakinka ne ya subuce ya kuskure ya ce azhar amma kai la'asar za ka yi ko la'asar za ka yi bakinka ya subuce ya ce azhar to da niyya za a yi hukunci ba da furucinka ba ashe kaga furucin ba shi da wani tasiri ba shi da wani amfani inda kuma mutum zai furta a baki a zuciyarsa kuma ba haka yake nufi ba to sai ya zama ibada bata yi ba idan ya zama to abin da ya furta shi yayi kuma wannan abin da yayi din ya saba da abin da ke zuciyarsa to abin ya zama to ba shi da fa'ida domin zuciyar shine mahallin niyya ba furucin ba shi yasa suka ce walau takallama bil lisani da mutum zai yi niyyar da baki da harshensa walam tahsulun niyya fi qalbi amma fa niyyar bata zauna ba a zuciyarsa lam yajuz zalika to wannan aikin da zai yi baya halatta bittifaqi a'immatul muslimina fa innan niyya hiya jinsul qasdi wal azmi wannan shine abinda malam ya fara dan haka niyyan nan a daina yawan ruɗa mutane ko kuma mutane su daina ruɗewa cewa an za a yi alwala sai an yi niyya na waitu sunan al-wudu'i ko nawaitu fara'id al-wudu'i ko ummatin yazo zai salla nawaitu wato nawaitu salatu zuhri fardan iktida'an bil imami ko in galiman ne to kaga duk wayannan ashe wasu abubuwa ne wayanda ba su bane niyya mun dade ana karantar da mu a cikin majmu'un niyyat wani littafi majmu'un niyyat di yawanci ana koyi wannan azumi ga niyyarsa sallar azhar ga niyyata in kai kadai zakai ga niyyar da zakai illiman zakai ga yanda zaka fada to ashe kwata kwata ma ba ma mahallin niyya a furuci niyyar mahallinta a zuciya yake kamar yanda Abul Hasan Ash-Shadhili ya fada yanzu an-niyyatu hiyal qasdu bil qalbi da aka magana furta niyya babu shi ath-thaniyatu farilla ta biyu bayan niyya ghuslu jami'il wajhi wanke dukkan fuska to dan kaka samu matsala sai malaye ma bayani ina ce fuska wanda inda ake so ka wanke a alwala wanda in baka wanke wannan gurin da malam zai fada mana ba yanzu to ka bar lum'a a wanke fuskarka da haka sai ya fada maka tsayin fuska inda ake so a wanke daga ina zaka faro zuwa ina a tsayi sannan wajen fadi daga ina zuwa ina a wajen fadin fuska to dan a gaya ma dan in ka tashi in alwalar ka tabbatar ka wanko iya gurin da aka ce maka nan ne fuska to sai yake cewa wanke dukkan fuska shi ma farilla ne wa hadduhu iyakacin fuska da ake so a wanke dulan a wajen tsayi tsawon fuskarka haka min manabiti sha'arir ra'si daga matsirar gashin kai al-mu'tadi na al'ada matsirar gashin kai na al'ada kaga goshi kenan wanda yake da sanko to ba daga sankonsa zai je wanko ba an fahimta ko da yana da sanko sai ya rabu da sankon sai ya dawo ina ne matsirar gashi na al'ada ko da yake shi gashinsa ya sude ya tafi can yayi sanko to amma dai ina ne matsirar gashi na al'ada daga nan zai fara wanko fuska a wajen tsawon fuska daga nan zai wanko to in ya fara wankowa daga nan zuwa ina ila akhirid dhaqani har zuwa karshen haba a wajen tsawo da haka duk wanda ya wanko fuskarsa daga matsirar gashin kai bai kai karshen haba ba to ya bai wanke fuskar sa ba duka ya ban lum'a dan haka in ka tashi wanke fuska a alwala daga matsirar gashin kai na al'ada ana ce mana na al'ada dan wani kamar yanda na faɗa wani ba sankon bane amma gashin sa ya dan ja baya wani kuma ma sankon ne gashin ya tafi kusan rabin kansa duk ba gashi a'a ina ne mafi yawan mutane daga nan gashin su yake fara kai ma koda nakan ya dan shiga ciki ba daga san zaka fara ba zaka fara daga matsirar gashi na al'ada to in ka wanko daga nan sai kuma ka taho zuwa karshen haba to wannan a wajen tsawo kenan wa ardan fadin fuskar fa wajen fadi ma bainal udhnain shine tsakanin kunnuwa guda biyu dan haka in ka wanko daga nan zuwa karshen haba sannan wajen wankewar kaga daga nan kuma ka wanko kaga zuwa nan a wajen fadi kaga kunne zuwa kunne fadi sannan sai kuma ka wanko haka zuwa karshen haba to wannan in kai haka to shine wanke fuska sannan sai malai yake cewa waya tafaqqadu sannan shi mutumin da yake alwala din waya tafaqqadu ya dinga bibiya shine at-tafaqqud ya dinga bibiya fi gaslihi a cikin wankewar tasa me zai bi sai ce asarira jabhatihi shine tattarar fuskarsa tattarar goshinsa wahiyat takamishu shine tattarar fata ko nannadar da fata take yi allati takunu fil jabha wanda tana kasancewa a goshi wani za ka ga fatar sa ta dan tattare haka a goshi to yabi dan kar ya zubo ruwa ya wanko ya zamanto gurin da ya tattare din ruwa bai shiga ba ya ballum'a da haka sai mutun ya dinga bibiya in yana da irin wannan matsalar ta tattarewar fatar goshinsa ko saboda shekaru na tsufa ko kuma saboda haka Allah ya halicce shi to sai ya dinga bibiyar wannan kwarin na tattarewar da fatarsa ta yi dan ya tabbatar bai ballum a din ba wa zahirar shafatain da mabayyanan labba guda biyu leban mutun nan saman bakinsa to shi ma duk yana cikin fuska da hakan aka ce fuska kenan wannan nan nadar shi ma ka tabbatar ka wanko duk tana cikin wanke fuska sannan mabayyanin lebe guda biyu labba guda biyu mabayyanin su shi ma yana cikin fuska wa ma bainal mankhiraini da abin da ke tsakanin zozan hanci tsakanin kaga wani za ka ga hancin akwai dan kwari haka to wannan tsakanin mankhir din kofar hancin kanan da ta nan dan wannan kwarin da yayi to shi ma duk yana cikin wanke fuska da haka shi ma an kazo sai ka kula da shi dan kar a samu matsala saboda akwai hadisin wailul lil aqab minan nar manzo Allah ya ce duk wanda yake barin lum'a a wajen alwala to wailul lahu ma'ana akwai azaba ranar tashin alkiyama da haka sai mutun ya bi alwalarsa daki daki kusfa kusfa kamar yanda malai yake karantar da mu daki daki wajibu a dai wanke fuska din yana wajaba takhlilu sha'ril lihiyatil khafifa ya tsatsefe gashin gemun sa dan sassauka wanda yake ba mai yawa ba ba mai duhu ba gashin gemun sa dan kadan mai wato sassauka to ya tsatsefe shi wajen alwala ya tabbatar ruwa ya shiga ciki wa gasulu ma dala da kuma wanke abin da yayi tsawo minan lihiyatil kafifa na gemu mai kauri idan gemun mutum mai kauri ne mai yawa yayi duhu to shi kuma sai ya bi shi kadan ya tsatsefe shi kuma mai yawan kawai yawan ko fuskar sa sai ya bi tsawon gemun kawai shikenan na fata an gane kaga wanke fuska yana daga cikin rukunan alwala wanda alwala ba ta taba inganta an aka bar wanke fuska saboda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum umarni Allah ya ku wanke fuskokin ku kuma kaga duk wa'annan guraren da malamin ambata duk sunan su fuska da hakan an ce wanke fuskokin ku din nan gurin ake nufi sannan ya tabbata a dukkan wani hadisi da aka ruwaito alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ji akwai wanke fuska amma game da mas'alar gemu da sauran gashi na jiki kamar gashin baki kamar hanakarya shine unfuqa unfuqa ko anfaqa shine hanakarya to da hanakarya da gashin baki da gemu da kuma gashin gira da gashin kwarmin ido da sauran dukkan abinda malam ya ambata wajibi ne su ma a wanke su domin duk su ma fuska sunan su duk wayannan gasu sukan da aka ambace su wanda suna fuska duk suna daga cikin sunan fuska in mutun ya tashi har da su zai wanke an bayyanta sai dai kawai idan gemun mutun yana da yawa to wannan sai ya wadatu da wanke zahirin sa ba sai ya shiga ciki ruwan ya shiga wala Allah ma ruwan bai da yawa kawai sai ya shafi saman sa haka shikenan abinda yasa saboda shi ma diji yana cikin fuska sannan an so mutun ya tsatsefe gemun da ainihin ruwa saboda hadisin Uthman bin Affan yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tsatsefe gemun sa a alwala kamar yanda Imam Tirmidhi ya ruwaito wannan hadisin Ibn Khuzaimah ya ruwaito shi Imam Tirmidhi yace wannan hadisi ne hasanun sahihun akwai hadisin Imam Abu Dawud wanda Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta cikin Al-Irwa inda yake cewa Annabi hadisin Anas bin Malik Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi alwala yana debo wato tafi guda na ruwa sai ya shigar da shi karkashin habarsa gemun sai ya shiga ciki ya jika sosai ya tsatsefe kuma ya tsatsefe gemun ya tsatsefe shi kuma a cikin hadisin yake cewa hakaza amarani rabbi azza wajal haka ubangiji na mai girma da daukaka ya umarce ni da haka mutum gemun nasa mai yawa ne zai iya abin nan zai iya in zai iya karbar haka sai in kuma yana da yawa to sai kawai ya shafi saman sa haka shikenan amma gemun da yake yayi yawa ya sauka kasa a mazhabar Imam Shafi'i wajibi ne wanke shi لانه نادك في محل الفرد yace domin ya tsuro a gurin da wanke shi farilla ne da haka shi ma farillancin wanke shi ya shigo ci a wajen Imam Shafi fa yadkhulu fi masammahu zahiran wa huwa zahir madhhab Ahmad kuma wannan shine zahirin mazhabin Imam Ahmad ba wani shafa sama ba mazhabar Shafi'iyya da mazhabar Imam Abu Hanifa su kan sun ce in dai gemu ya tsuro to shi ma ya shiga cikin layin fuska da haka shi ma hashi sai an wanke shi ba wai ainihin wato a shafi saman sa ba amma Imam Abu Hanifa shi a wajensa ya ce baya wajabta wanke gashin gemun da yayi yawa li'annahu yara anna al-murada bil wajhi huwa al-bashara faqat shi a wajen Imam Abu Hanifa ya ce abinda ake nufi da fuska fatar kawai banda abinda ya tsuro akanta wal awwal aqwa amma fa zancancan na farko shi yafi karfi wanda muka fada wannan gaba da abinda ya shafi wanke fuska kenan sai farilla ta uku athalifatu farilla ta uku ghusulul yadaini wanke hannaye guda biyu ma'al mirfaqaini tare da kokon gwiwan nan guda biyu shine mirfaq ga sangalan hannu ga dantsan mutum wannan mahadar inda wannan kokon yake nan shine mirfaq to in ka tashi wanko hannun har da shi wannan kokon wanda shine mahadar sangalan hannu da kuma ainihin dantsan mutum to har da shi mutum zai wanke shine ma'ana ma'al mirfaqain wa yajibu takhlilu asabi'ihima kuma yana wajaba mutum ya tsatsefe ɗan yatsun hannayensa guda biyu lokacin da zai wanke hannu wanke hannu shi ma farilla ne saboda fadin Allah ta'ala wa aydiyakum ila almarafiq ku wanke hannayenku izuwa marafiqai malamai sun yi ijimai akan wajibcin wanke hannaye guda biyu a alwala kuma aikin annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuni akan cewa lalle almirfaqaini dakhilani fil maghsul aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wannan kokon gwiwar yana cikin ainihin gurin da aka ce a wanke hadisi ya zo daga abi huraira Allah ya kara masa yadda hadisin imam muslim yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa annahu tawabba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala ya wanke hannayensa hatta ashara fil adudain har sai da ya fara shigowa wajen dantsansa damatsansa wa gasala rijlaihi hatta ashara ila saqain ya wanke kafafuwansa har sai da ya fara shigowa kwaurkansa guda biyu sannan shi Abu Hurairah kenan thumma qala sannan yace haka za ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatawadda amma game da tsatsefe ɗan yatsun hannu shi kuma in an zo wanke hannu shi ma akwai hadithin Laqid ibn Sabira daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa asbigil wudu wato ka cika alwala wa khallil bainal asabi' ka kuma tsatsefe tsakanin ɗan yatsu wa balik fil istinshaq ka kuma kai matuka wajen shaka ruwa illa an takuna sa'ima sai dai kana azumi wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi da Imam Abu Dawud da Imam An-Nasa'i da Imam At-Tirmidhi da Imam Ibn Majah da Imam Ibn Khuzaimah sannan wasahahu wa kadhalika sahahu al-Albani fil Irwa wannan game da abin da ya shafi wanke hannu kenan shi ma za a wanke tare da tsatsefewa kuma za a shigar da kokon gwiwa wato shine mirfaq wajen wankewa farilla ta hudu ar-rabi'atu mashu jami'ir ras shafar kai gaba daya shafar dukkan kai wa awwaluhu farkonsa min mabda'il wajhi daga inda fuska ta fara mafarar fuska daga nan mutun zai fara in zai shafa kai ila akhir wa akhiruhu karshen shafar kai muntahal jumjuma karshen qiya ita ake kira jumjuma qiya kenan da haka in mutun ya faro tun daga ainihin wato mafarar fuskarsa in ya kama kan sai ya shafi kan gaba ki ɗayansa ila akhirul jumjuma ila muntahal jumjuma ka har zuwa karshen ainihin wato qiya saboda fadin Allah ta'ala wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawunanku wannan ba'ul din ba'ul ilsaq ake kiranta ba ba'ut tab'id bane ba'ul ilsaq ce wato wajen shafakan ku dan far hannayenku ku shafakan gaba daya kamar yanda yazo cikin ayar ainihin wato taimama hamsahu bi wujuhikum da haka wannan ita ma ba'ul din ta bi wujuhikum ba'ul ce ta ilsaq ba wai ba'ul ce ta tab'idiyya ba in haka ne da ita ma sai a ce wamsahu bi wujuhi wato famsahu bi wujuhikum bi ba'd wujuhikum kenan ku shafu wani bangare na fuskar ku kenan wannan ba'ul din kar ka dauka an ce wamsahu bi ka dauka ba'ul ce ta tab'id kamar yanda akwai malaman da suka tafi akan haka zamu karanta insha Allah ai imsahu wujuhakum ma'anarsa a can babu abin da ya shafi taimama da Allah ya ce famsahu bi wujuhikum ma'anarsa famsahu wujuhakum ku shafu fuskokinku da kuma fadin Allah ta'ala wal yatawafu bil baitil atik kaga bi bil baitil atik dan haka ne mazhabar Imam Malik ta wajabta shafar kai gabaki ɗayansa wannan shine mazhabar Imam Malik kar a rage komai in an tashi shafar kai gaba ɗaya za a shafe shi har ma yana cewa man taraka mashaba ad ra'sihi wanda duk ya bar shafar wani bangare na kansa fa huwa bi manzilati man taraka ba'd wajhihi daidai yake da wanda yazo wanke fuska ya bar wani bangare na fuskar sa bai wanke ba aw ba'd zira'ihi ko kuma daidai yake da wanda yazo wanke zira'in sa hannunsa ya bar wani bangare bai wanke ba to daidai yake da wanda yazo shafa kai bai shafa wani bangare ba wannan shine kuma zahirin mazhabar Imam Ahmad bin Hanbal, kuma wannan shine ra'ayin mafi yawa cikin almajiran Imam Ahmad bin Hanbal, haka kuma Abi Ubaid da Ibn al-Munzir, wannan kuma shine ra'ayin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahumullah Allah yayi musu rahama gaba ɗaya suka ainihin wato tafi akai. Daga cikin dalilan su hadisin Abdullah ibn Zaid yace annabi yace atana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace manzo Allah ya zo mana sai muka fito masa da ruwa, fa akharajna lahu ma'an fi taurin min sufurin fa tawadda'a fa ghassala wajhahu thalathan wa yadayhi marratayn ila almirfaqayn wa masaha bi ra'sihi fa aqbala wa adbara wa ghassala rijlaihi wa fi lafzin wa masaha ra'sahu kullah. Kaga a wannan hadisin ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yazo an kawo masa ruwan alwala, ya wanke fuskar sa sau uku, ya wanke hannayensa sau biyu, ya shafi kansa, ya fara daga ba sannan yayi baya da su, a wani lafazin kuma ya shafi kansa gaba daya. Yana daga cikin dalilan su dai har wa yau, wannan hadisin muttafaqun alai, yana cikin dalilan su hadisin Mughira bin Shu'ba yace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala fa masaa ala khufaihi, sai ya shafa akan huffi tunda yana da huffi, wa masaha ra'sahu wa muqaddima ra'sahu ko wa muqaddima ra'sihi da kuma magabacin kansa, da ya dan fara da magabacin kansa wa ala imamati sai karasa akan rawaninsa. Sai suka dauki wannan hadisin suka ce da iya magabacin kan ya wadatar an shafa wani bangare yayi, to da bai karasa shafa akan rawanin ba, tunda ba zai cire rawanin ba, da ya dan yi shafa akan kansa kawai wani bangare na kansa ya bashi haka, amma da yake ana so sai an shafi kan gaba ɗaya, shi ma farilla ne da ya shafi wani bangare na kan kuma yana da rawani, bai cire rawanin ba sai ya karasa akan rawanin. Fadalla ala wujubul isti'ab, wannan sai ya nuna wajibcin game kai da shafa. Ina fata an fahimta. Amma Imam Abu Hanifa da Imam Shafi'i Allah ya musu rahama su sun ce in ka shafi wani bangare na kanka yayi, in kai haka kawai yayi, ko kai haka yayi kamar masu yi da hannu ɗayan kai haka ya yi, ma'ana ba sai ka yi haɗa duka ba. To amma da suka ce in ka shafi wani ɓangare ya yi, to kamar wani ɓangaren nan ma sai suka samu saɓani, ba su samu wata tasha da ta haɗa su a kan to mun yadda za a iya shafi wani ɓangare na kai ko da ba duka ba, to kamar wani gwargwado ne wanda in an shafe shi ya yi ko da ba a shafi dukan kai ba, tunda su a wajensa wannan ba'un din ba'un ce ta wani bangare, ta tabi'id ba ba'un ta ilsaq bace. Hujjar su suka ce wannan ba'un din ta fadin Allah ta'ala wamsahu bi ru'usikum, suka ce litabi'id la lil ilsaq, suka ce ba'un ce ta tabi'id, tabi'idiyya ce la ba ilsaqiyya bace. Ina fata an fahimci bayanin da nake. Da aka su ba'un din nan wamsahu bi, wannan ba'un din wamsahu, su a wajensu da Imam Abu Hanifa da Imam Shafi'i sai suka fassara da wamsahu bi ba'adi ru'usikum, suka ce ku shafi wani yanki wani bangare na kanku, domin haka Allah ya faɗa, dan ya ce bi wannan ba'un din, su sai suka ce ba'un ce tabi'idiyya, tana nuna wani bangare, da haka ba'un ce da take nuna a shafi wani bangare na kai ba duka ba. Da haka mutum ya shafi wani bangare bai shafi duka ba, a wajen Imam Abu Hanifa, a wajen Imam Shafi'i shafa kansa yayi. A cikin malikiya ma aidan akwai wanda suka tafi akan wannan mazhabin, daga cikin su akwai Ashhab, akwai malam Ashhabu, akwai malam Muhammad bin Maslama al-Makhazumi da wasu cikin mutaakhirul malikiya, su ma sun tafi akan wannan ra'ayin na Imam Abu Hanifa da Imam Shafi'i cewa wannan ba'un din tabi'idiyya ce, ma'ana basu bi mazhabar su ba ta malikiya, basu bi malamin su na malikiya Imam Maliku ba, sai su ma suke da ra'ayi nasu na kashin kansu cewa su ma sun fahimci wamsahu bi, wannan ba'un din tabi'idiyya ce. Kamar yanda in ka duba littafin Al-Bayan wa Tahsil zaka samu ainihin wato mujalladi na ɗaya shafi na 104 zaka samu wannan bayani, da kuma ikhtilafu ashabi malik shi ma wani littafi ne, da kuma ahkamul fiqhiyya khalafa fiha al-malikiyya al-ahadith as-sahiha wal jawab anha, littafi ne na Adnan Abdullahi Zuhar ko Zuhar, wato in ka duba da zaka samu wannan bayanin. To sai suka kafa hujja da abin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya shafi nasiya, hadisin da muka karanta da ya shafi wani bangare na kansa sannan ya karasa akan rawani, sai suka rike wannan hadisin, tunda ya shafi wani bangare na kan ya karasa akan rawani yana nuna ba wajibi bane sai ga annabi ma ya shafi wani bangare na kai. Sannan akwai wata ruwaya daga Imam Ahmad, shi kuma yana wajabta shafar kan gaba daya ga maza amma banda mata. Kaji mazhaba ta uku, mazhaban Malikiya da wasu cikin malamai shafar kan gaba dayansa wajibi ne. Mazhabar Abu Hanifa da Imam Shafi'i suka ce shafar kai wajibi ne amma ba wai dukansa ba, in ka shafi wani bangare ya wadatar. A wannan ra'ayin kuma na Imam Ahmad bin Hanbal, shi kuma sai yake ganin wannan mas'alar wajibi ne namiji ya shafi kansa gaba daya, amma ita mace ta iya shafar wani bangare na kanta koda ba duka ba. Shi kuma sai ya ce saboda uwar mu'minai Aisha Allah ya kara mata yadda ta kasance tana shafar iya goshi gaban kanta kawai shikenan. Shi kuma sai ya dauki wannan aikin na Nana Aisha, sai yake ganin mace ita za ta iya shafar wato wani ba'ari na kanta koda ba duka ba, amma namiji sai ya shafi kansa duka. Kaga shi sai ya zamanto yana da bambancin fatawa tsakanin shafar kan namiji da shafar kan mace. In namiji ne dole ya shafi kansa duka, in mace ce in ta shafi wani bangare koda ba duka ba, ba komai saboda wannan athar din na Aisha radiyallahu anha. Kamar yanda wannan bayani ya zo a cikin Al-Muguni na Malam Ibn Qudama. Sai dai malam a ƙarshe sai ce wa qaulu Malik, amma fa gaskiyar magana, maganar Imam Malik, ra'ayin Imam Malik aqwa, shine yafi ƙarfi dalilan ta fuskar hujja, ta fuskar dalili shafar dukkan kai, wannan shine ra'ayin da yafi ƙarfi. Ko da yake kaji a cikin magabatan kaga wani yayi, akwai wanda suka tafi suka ce za a iya yin haka, amma dai ta fuskar dalili, to dalilin Imam Malik yafi na kowanne ƙarfi a wannan matsalar cikin sauran mazhabobin. Wa tafsiruhu lil aya, sannan tafsirin da Imam Malik yayi wa wannan aya ta alwala, to shi ma aqrabu ila lughatil arabiya, ya ma kusa da lugha ta larabci. A fassara wannan ba'un din da cewa ba ba'un ce ta tabi'idiyya ba, domin hatta shugaban masu nahwu Sibawayhi an bayyana a cikin littafinsa yayi inkarin a ce wai wata ba'un, akwai ba'un da take nuni a larabci akan at-tabi'id wani bangare. In ka koma shi ma ainihin wato cikin littafin Nailul Awtar na Malam Shaukani zaka samu wannan bayanin. Shi Sibawayhi yana ma inkari akan babu wata ba'un ba'u tabi'idiyya. An bayyana Amirul Mu'minin ne kenan fin nahwu, to shi yana ganin babu wata ba'u tabi'idiyya. To da haka sai in ka kalli wannan magana ta wanda yake authority a nahwu, ya ce ita kanta ba'un din da ake takaddama akan ta, wayannan suna ta ilsaq ce, wayannan suna ta tabi'id ce, to shi a wajen sa ma babu a larabci babu wata ba'un da ake kira tabi'idiyya. Da haka ga wajen tafsirin ayat cewa ba'un ce ta ilsaq, sai ya zamanto yafi kusa da daidai sama da a ce ba'un ce ta tabi'id. Allah ya sa an fahimci wannan bayanin. To sai kuma mas'ala ta gaba game da hukuncin mutum yayi alwala, sai ya ga mai yankan farce ya kira shi sai ya ce yanke wa farce. To yanzu yayi alwala kuma ya kira mai yankan farce ya yanke wa farce, to yanzu gurin da aka yanke ai da shi yayi alwala, yanzu yanke gurin ya sa gurin ya zama lam'a kenan, sai ya sake dawowa ya wanke hannun ko ya za a yi daya, ko kuma yayi alwala kawai sai ya zo wuce kawai sai ga ai da ma yana so yayi aski kuma ga shagon aski, kawai sai ya shiga ya riga ya shafa kai. To su madda ya shafa kan kuma yanzu ya shiga dakin mai shagon mai aski an aske ta, to yanzu kan inda aka tunda waccan su madda aka shafa kai akanta yanzu an cire ta, to yanzu gurin ya zama lum'a ta yanda yanzu sai mutum ya sake debo ruwa ya shafa kan ko kuma ba su yayi ba. An bayyana to wannan shi ma guri ne da malamai suka tattauna akai. Qala al-musannif wa man tawadda'a, sai malam Abul Hasan Ash-Shadili sai ya ce wanda duk yayi alwala thumma qallama azafirahu, sannan ya yanke faratansa, aw halata ra'sahu, ko kuma ya aske kansa, fa innahu, to hakika shi wanda yayi wannan la yu'idu ghasla mawdi'i taqalim, ba zai sake maimaita wanke gurin da ya yanke farcen ba, wala mashar ra's, ba kuma zai sake shafar kan ba. Waqtulifa, amma malamai sun yi sabani sun karu juna sani, idza halaka lihiyatahu, suka ce to idan mutun ya aske gemunsa ba'adal wudu'i, bayan yayi alwala, to shi ma hukuncin irin wancan ne ko da bambanci, faqila to anan ne malamai suka yi sabani wani kaulin suka ce yu'idu ghasla mawdi'iha zai sake wanke bugiran gemun da yasa aka aske waqila wani kaulin kuma na wasu malaman la yu'idu shi ma kamar maganar yankan farce ne da aske gashin kai ba zai sake wanke gurin da yasa aka yi masa aski din ba an fahimci wannan dan haka a dunkule yanke farce baya cikin abubuwan da ke warware alwala wannan malamai sun ittifaki gaba ɗayan su akan cewa yanke farce baya cikin nawaqidul wudu baya cikin abubuwan da ke warware alwala haka aske gashin kai haka gemu kamar yanda Sheikhul Islam Zakariya al-Ansari yake cewa inda mutum zai yi alwala sai ya yanke a hannu ko ya yanke a kafa ko ya aske gashin kansa ko ya yanke farcen sa yana nan alwalarsa tana nan ba abin da ya same ta an fahimta sai dai wasu daga cikin jagororin malikiya sun tafi akan cewa duk mutumin da ya alwala ya yanke farce to sai ya zo ya wanke wannan gurin da ya yanke sai ya wanke gurin da ya yanke farcen ya zama lum'a kenan sai dai wannan kauli ne mai rauni kauli ne da'ifi cewa in kai yanke farce sai ka dawo ka wanke hannun bayan kai alwala sai ka yanke farce sai ka dawo ka wanke hannun ka yanke hannun wannan kauli ne mai rauni kwarai da gaske kamar yanda Addasuki a cikin hashiyarsa ya faɗa dan haka zance mafi rinjaye ta fuskar ilimi shine duk wanda ya alwala ya yanke farcen sa babu tilasti ne ya sake wanke hannun domin al'annal hadatha wasfun hukumi yartafi bil faragi min al wudu wannan karin da yayi alwala ya dauke wannan karin dan haka babu maganar abin da haka yankan farcen da yayi bai warware masa alwala ba bai yi wa alwalarsa wata matsala ba wannan shine abin da malamai suka yi ittifaki akai dan haka babu bukatuwa zuwa ga wanke gurin da ya yanke na ainihin wato abin nan sai malai ya ce ga wata fa'ida shi gashi gaba daya ya kaso wajen kashi uku gashi ta bangaren hukunci a shari'a wajen gusar da gashi to gashi ya kasu zuwa kashi uku akwai na farko wanda shari'a ta yi umarni a gusar da shi akwai gashin da ke jikin dan adam wanda shari'a ta yi umarni a gusar da shi kaman gashin mara kaman gashin hammata kaman gashin baki wannan dukkaninsu shari'a ta yi umarni da a datse su kuma ta sanya lokaci ma na kwana 40 kamar yanda Anas dan Malik yake cewa wukita lana an sanya mana wa'adi na lokaci fi qassu sharibi da in wannan lokacin yayi lallai mu daddatse gashin bakin mu wa taqalimul azfar mu yanke faratan mu wa natful ibdu mu tsige gashin hammatan mu wa halqil ana mu aske gashin maran mu Allah tuturaka kar ai sakaci a bar wannan aksara min 40 sama da kwana 40 lallai duk bayan kwana 40 duk sati in mutun zai iya in mai yawan gashi ne ya zama yanayi ko sati biyu ko sati uku amma kar a wuce kwana 40 ya zamanto ba a yi ba wannan gashi na farko kenan wanda shi shari'a umarni ta yi ta ce a rage shi ko kuma a gusar da shi gashi na biyu shi kuma wanda shari'a ta hana a gusar da shi kamar gashin gemu kamar ainihin wato gashin gira an fahimta wannan su kuma gasussuka ne waɗanda su kuma an hana ainihin wato a cire su gashi na uku kuma shine gashin da shari'a ta yi shiru a kai bata ce a cire ba bata ce ka a cire ba kamar gashin kai ba a ce lallai kai aski ba ba a ce kuma lallai ka ba gashin su maka ba wannan kawai an yi shari'a an yi shiru a kai an fahimta haka kamar gashin kwauri kamar gashin hannu an fahimta da sauran gasussukan da suke fitowa a jikin dan adam wasu daga cikin malamai suka ce an hana cire su su ma gashin hannunka ka Allah ya sa kana da irin gashin nan na hannu bashi kana da na kirji bashi kana da na kwauri bashi me yasa suka ce an hana cire shi domin yana cikin canza halittar Allah suka ce tagayyuru khalqillah ne kuma yana cikin umarnin shaitan da yace wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah wasu cikin malamai suka ce a cire shi halas ne domin shari'a dai ta yi shiru a kansa an fahimta li'annahu maskutun anhu li'anna shari'a amrun wa nahyun domin ita shari'a umarni ne da hani ko dai ta ce kai ko ta ce kai amma abinda shari'a ta shiru bata ce ayi ba ko bata ce kar ayi ba to ulima annahu laysa mimma amara bihi wala mimma naha anhu baya cikin abinda shari'a ta yi umarni ko kuma ta yi hani fa innahu law kana manhiyan anhu lanaha anhu domin da abun ne da aka hana da shari'a ta fito karara ta ce an hana haka da umarni aka yi shi ma da umarnin ya fito wa hadha aqrabu min haythu al-istidlal wannan kuma shine yafi kusa da daidai ta fuskar dalili anna izalata shu'urin lati ghayra latina ha anhu ja'iza gusar da gasussukan da ba sa cikin wanda shari'a ta hana gusar da su to wannan ja'izi ne kana iya bari kana iya kuma gusar da su lokaci yayi to sai mu tashi al-khamisa kenan ko alhamdulillah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.